أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القدر مكية وهي خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وأن سورة تقدري منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا غرم مكة أكثر وكرد إتا koko yana garin Madina akwai maganganun malamai ko dai yana garin Makka ko yana garin Madina idan manzon Allah shekara 13 nan da yake garin Makka ko da an saukar da surar yana tafiya ne ko yana wani gari bai koma Madina ba ana ce mata Makkiya haka kuma ko da yana Madina ne in yana wani gari in dai lokacin ya koma Madina ana cikin mata Madaniya tana da ayoyi guda biyar magana mafi rinjaye wasu malamai suka ce tana da ayoyi guda shida amma da rashin ana sa mata ayoyi guda malamai da suke ce wannan sura tana da ayoyi guda shida shine duwar aya daga cikin surar ana iya ba ta biyu akwai ta dogara a surar in kano za ka karanta sai kamar aya biyu ce ita ce tana zalul mala'i war ruh fi bi'izni rabbihim to akwai masu aya to ina aka aya shine za ta zama ayoyi guda shida ta Madaniya ce ita ce magana mai rinjaye amma a mafiya yawan ƙur'anai akan gabatar da cewa Makkiya tsince wasu malama suka ce wannan sura ƙadari ita ce farkon surar da aka saukar da ita a Madina wasu malama suka ce a'a wala allahu takarrara nuzuluha watakili an saukar da ita ce sau biyu an saukar da surar a Madina bayan saukar da ita a Makka saboda haka magana mafi rinjaye surar da aka fara saukarwa a Madina ita ce wailul mutaffifina surar mutaffifi ba da yasa aka saukar da ita sau biyu masu ruwayar sau biyu aka saukar da ita tabihan ala mazidi sharafi lailul qadri ana fadakawa ne saboda karin fifito daukaka wannan dai da aka gabatar da bayaninsa ko kuwa da za mu gabatar da bayaninsa a cikin wannan sura shine da lailatul qadari tana farawa da bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadar Allah ya ce inna mu da isar mu da ikon mu mu ne anzalnahu muka saukar da wannan alqur'ani idan Allah ce mu ana nufin su da yawa ba ko a duniyance idan ba zai magana zai ce mu ba za mu yadda a gwamnatin mu a mana kaza da kaza ba gashi ko wata ƙil gwamna ne kawai yake maganar ko shugaban ƙasa amma sai ya ce ba za mu yadda ba shine ku shi kadai yake faɗa saboda girmamawa to mutanen duniya sun kwafi irin wannan magana ce ta girmamawa a wurin mai kowa mai komai shine Allah subhanahu wata'ala Allah ce inna mu anzalnahu mun saukar da wannan alqur'ani jumlatan wahidatan gaba ɗayan wannan alqur'ani an saukar da shi min al-lawhil mahfuz daga wancan allo abin kiyayewa wanda ake kiyaye aikin bayi ila sama'id dunya zuwa saman nan ta kusa da mu ashe alqur'ani an dauko shi daga gun da yake dama can an ajiye shi a sama ta farko yadda zai zama ana samun saukin shirowan hukunce-hukunce da abubuwan da za a na gudanarwa to anan Allah ce inna mune yu'ta bi inna li ta'kidil hukm an kawo wannan kalmar inna ta inna anzalnahu wato sabida a ƙarfafa hukuncin abin da zai biyo baya waraddu an kawo wannan aya ce sabida a maida matani ala munkirin bisa wanda yake kiyayya alqur'ani aw shakin koko mai kwankwanto wal mukadabuna fihim zalika domin waɗanda ake magana da su a wancan lokacin suna kwankwantin ne kuma suna shakku faqalu abin da yafi aka faɗa wannan hakika kafirai sun ce ay min tilqa'i nafsihi wannan alqur'anin ba Allah bane ya aiko shi annabi ya kawo shi ne ta bangaren kansa shi yayin tunanin sa wa qalu wasu daga cikin kafiran sukan ce asatiru lawwali naktatabaha ai maganganun tatsunoyin farko ne yake rubutawa ta rubuta fahiyatum li alayhi bukratan wa asila shine ake ba shi shifta da safiya da yammaci wasu ka ce a'a alqur'anin nan da annabi yake ce Allah ne ya aiko shi da shi ai tanazzalar bihi shayatin ai shaytanu da sauko masa shi shikenan saboda wayannan maganganu farada ala jami'i zalika bi zikril inzali sai aka maida matari maganganun da ka sai suke suke annabi ya kirkiro shi ne aljanna su kana da shi ta tsoro ta saukar mutas aka maida musu matani aka ce a'a la annahu mutalaqun Al-Qur'ani annabu ba kirkiran sa yayi ba ba mu hatar yayi ba ku hatar ba kuma asalin lawane bane kuma tsoron nan farko bane kun kula idan ce innal kafiri innal mu'minina su ay mu'minai yusaddiquna kabaral mu'abila tawhidin inda mu'minai za su iya gaskata labarin Allah madaukaki koda ba a kawo kalmar karfafawa ba ai in mu'mini ne in kace masa eh alqur'ani Allah ne sauka da shi in mu'mini ne zai yadda to kaka kuma a mu'mini ake wada maganar aka kawo wannan harafi na inna wal kafiruna suka kafirai yu'aniduna suna tawurkai walau ta'addat ta'kir kuda a maimaita karfafa zancan ujiba bi jawabaini sai a baka amsa da amsa guda biyu na farko yamna'u annal kafiruna yu'aniduna ma'at ta'kidi zai yu su kafirai za su iya kin wannan alqur'anin koda an kafafa zancan fa inna adatahum domin al'adarsu su kafirai al-inqiyadu za su iya yadda su jawu litta'kidatu koda an faru maganganu na karfafawa wa rubbama hasal lahum hidayatun bisababi zalika da yawa in aka karfafa zancan aka saki karfafa zancan wasu daga cikin su za su iya samun shiriwa saboda karfafa zancan asali dalili na biyu ala taslimi annahum yu'aniuna ma'a ta'kid ala taslimi bisa miƙa wuya annahum cewa su din yu'aniduna za su iya yin jayayya ci taurin kai ma'a ta'kid koda an kafa zancan saboda haka fala tusnasallimu hasrun ba za mu miƙa musu kididdigiya ba in nafi ta'kid koda inna ta zo a cikin karfafawa bal qadiyuta biha ana kawo irin wannan kalmar ta inna inna anzalnahu din targiban saboda akwai ɗaya tarfi talakkil kabar wajen ba da labari wa tanbiyu da fadakarwa bi azini qadrihi da girman gwalgwadansa wa sharfi hukumihi da kuma ɗaukaka hukuncinsa to ala kulli halin dai wannan inna an kawo ta ne saboda girmama abin da zai biyo baya Allah ce inna mu anzalna mun saukar da wannan alqur'ani gaba ɗayansa daga lawhil mahfuz zuwa sama ta kusa fi lailatul qadar a cikin wani dare aikin wani dare mai ɗaukaka ai a sharaf wannan dare mai ɗaukaka wal azan dare mai girma shine daren lailatul qadr. Allahu akbar. To idan kace anzalnahu mun saukar da shi, shi wannan alqur'ani in kace saukarwa kamar abu ne kenan mai jiki da zaka iya ganin sa. Shi ko alqur'ani ba abu bane mai jiki, zance na Allah, sifa ce ta Allah, haske ne daga Allah, to kaga aka ce an saukar da shi. To abinda ake nufi da an saukar da shi din, inna mu ne anzalnahu muka yi wahayi da wannan alqur'ani. Wal qur'anu arada la jisma, aradun jibto shi aka ne la jisma. Fa kaifa yusaw bil inzal, ujiba bi jawabain al awwal an al inzal bi ma'ana al iha, cewa mun saukar da shi din mun yi wahayin sa. Fi lailatul qadari, a wannan dare mai girma, jumlatan wahidatan, an sauke shi gaba daya zuwa wannan sama ta farko, shikenan da aka aje shi a wannan wuri, sai aka ci gaba da ciro shi. Wa qur'an faqnahu litarahu lan nam, shi wa alqur'ani an karo shi ne, an aje shi, an rarraba shi dan a karanta wa mutane bisa wani adadi na shekaru, shekara 20 zuwa shekara 23. Shikenan da aka aje shi a wannan wuri, summa nazala bihi jibrilu, sai malaika jibril yake saukar da shi, ala nabi sallallahu alaihi wasallam, a annabi, wato ana saukar da shi kadan 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 cikin wa'annan adadin shekaru, domin jibril din shine amlahu, ya bada shibtarsa a mala'iku, da ya bada shibtarsa a mala'iku, shikenan sai aka rubuta shi, da aka rubuta shi a cikin takardu na haske, sai aka aje shi a wannan wurin. Wa kana tilka suhuf, sun kasance wa'annan takardu na haske, fi mahallin fi tilka sama'i yuqalu lahu baitul izza, suna daidai a wani a sama ta farko a cikin wani babban daki da ake ce masa baitul izza. An saukar da shi daga wurin Allah, an zo an aje shi a sama ta farko, a cikin sama ta farko kuma akwai baitul izzati, wani gida, wani masallaci mai buwaya wanda dai da wannan kai karkasa kasa ka samu daki aba. Lailatul qadr, a cikin wannan dare mai waya, a dare mai girma. To ala kulli hal dai alqur'ani an sauka da shi a wannan dare, ko ka ce dan lailatul qadr, ko kuma ka ce daren nan na nisfu sha'ban. In kulta idan ka ce innal bi'sata, ai an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ra'asul arba'ina, yana dan shekara 40 daidai aka aiko da shi a cikin wannan wata na Ramadana. Wa miladuhu, shi ku haihuwar annabi an haife shi ne a cikin wannan rabi'il awwal. Fa kaifa, to kaka kenan ya kunu mabda'il wahayi fi Ramadana fi lailatul qadr, kaka kenan za a ce wato an aiko da wahayi a Ramadana kuma a cikin dare lailatul qadr. Sai aka ce eh, zaka ambara amsa bi annahu, domin abin da yasa algal kasar aujab, wato an jefar da sauran kwanakin ne, ko ku an cika ta su ne. Wazalika, wannan kenan zai bada bayani akan cewa a wata ruwayar an haifi manzon Allah din ne a Ramadana, amma dai ruwaya mafi karfi an haife shi ne a cikin Rabiul Awwal. Wa qarqila bihi, an fada hakan au mabda'il wahayi, ko ku farkon wahayi al manam, na barci, na mafarki, an yi farkon wahayi ne a Rabiul Awwal. Farkon wahayin nan na mafarki, kamar yadda muka faɗa kwanan baya, an fara shi ne a Rabiul Awwal, domin da Rabiul Awwal ya kama, manzo Allah na ɗan shekara 39 da wata 6, shi ne sai ya ji baya buƙatar zama a garin Makka, saboda abubuwan da kafirai suke yi. Shikenan sai ya fita, ya tafi gabar ɗakin Ka'aba, ya shiga wannan kogo na Hira, sai da ya samu wata 6 a cikin kogon Hira yana ibada. To shikenan, ashe a wannan wata 6 din anan aka fara masa wahayi, amma wahayin na mafarki. Duk abin da ya kalla a cikin wannan wata 6 daga Rabi'ul Awwal zuwa Ramadana, lokacin da ya cika shekara 40, duk abin da ya kalla, abin da zai hana shi ganin abin rashin wayewar gari, gari yana wayewa, zai ga wannan abin ya faru. To sauko da wannan alqur'ani kuma shine a wannan wata na Ramadana, ga can wata 6 na duk abin da ya kalla gari yana wawa zai ganshi kaga kamar wahayi ne da aka cika wata shida kuma sai zama an turo malaika jibrilu ya zo mar da wannan alqur'ani wa hikmatu inzalihi hikmar saukar da shi daga lauhil mahfuz zuwa wannan sama ta kusa to saboda a samu saukin dauko shi daga sama ta farko zuwa ga manzon Allah da abubuwan da suke faruwa to inna anzalnahu mu muka saukar da shi wannan alqur'ani fi laylatil qadri a wani dare daren wanda yake mai girma mai alhurma mai daukaka to wama adareka ma laylatul qadr ko an sanar da kai ya rasulullahi ma laylatul qadr menene daren nan mai girma ta'zimul lishani ha saboda girman al'amarin wata ajibun minhu da kuma bada mamaki wannan dare Allahu akbar laylatul qadr malamai sun yi fasara da dama me ake nufi da wannan dare mai girma wasu ka ce abinda ake nufi da laylatul qadri taqdirul umuri ana gwalgwada dukkan al'amura ne a wannan dare izharuha kuma ana bayyana su fi da waninil mala'il a'ala a cikin file da takaddun mala'ikun na madaukaka summiyal bizalika an ambaci daren laylatul qadri da dare mai girma li anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki ya qadiru fiha ma yasha'u min amrihi yana gwalgwadawa a cikin wannan dare na laylatul qadri abin da ya ga dama daga cikin al'amuran sa idan ya gwalgwada a wannan dare ila misliha min sanatil qabila tun daga wannan dare za a ga komai da komai kuma za a bawa mala'iku su ci gaba da gudanarwa kuma har shekara ta dawo da dan wannan daren abin da ake gwalgwadawa min amril mauti kamar za a dauki abubuwan da za a yi na kashe-kashe da na mace-mace za a danka wa mala'iku na shekara guda kuma wal ajali da ajalolin mutane da duk abubuwan da za su faru war riziki da abin da mutane za su ci da abin da mutane za su sha wa gairu zalika da wasu wa'innan duk abin da za a yi a cikin shekara a wannan dare ne ake gudanarwa shikenan wayu sallimuhu kuma sai a miƙa wannan file na wannan aiki ila mudabbiratul umuri ya zuwa manyan ministoci na mala'iku su ci gaba da gudanarwa wa humul arba'a su ne guda hudu da cikin shugabannin mala'iku jibril a ba shi ɓangaren abubuwan da za a gudanar na aike na kirfewa na bala'o'i mika'ilu shi kuma a ba shi abubuwan da za a gudanar na kashe-kashen arziki da ruwan sama da makamantan wa'inan Israfil kuma sai kuma a bashi abubuwan da za a gudanar na busan kafo da makamantan wannan Azrail kuma a bashi abubuwan da za a gudanar na daukan rai da na kashe-kashe da makamantan wannan to wannan duka ana yin sa ne ko dai a daren Lailatul Qadri ko ku anisu Sha'bana rabin watan nan na Sha'bana wanda wayewar garin sa ake yin azumin takande kuma adareka ba a sanar da kai ba ma laylatul qadr menene wannan dare mai gwalgwado menene wannan dare mai girma laylatul qadri shi wannan dare na laylatul qadri khairun min alf shahrin idan kai ibada a cikin sa yafi ibadar wata dubu Allahu akbar shi dare laylatul qadri dare ne wanda a cikin kwanakin shekara baya shi illa ma kuma Allah ya boye shi kamar yadda a ranakun shekara baya ranar da ake hawan arfa tara ga zulhijja to haka kuma a cikin darare na shekara a cikin dare 354 baya daren nan na laylatul qadri miki daru sharza walaysal miradu ba wai ana nufin mahaqiqatu ha menene haqiqan daren ba a'a fa inna ha domin shi daren laylatul qadri muddatun makasusatin min az-zamani wani adadi ne da aka kebance na lokaci saboda girmama al'amarin sa Sufyan bin Uyainata yana cewa in kullu ma fil qur'an domin in aka ce in kullu ma fil qur'an duk abin da za a ce wa ma adadai ka ma adadai ka a cikin al-qur'ani ana nufin ba a sanar da kai ba amma ba wai ana nufin annabin ba a sanar da shi bane a'a an sanar da shi A'lamullahu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da annabinsa wa ma fihi da abin da yake cikin wannan dare mai alhurma wa ma yuzri kalam ya alamhu bi ba wai ana ce ba a sanar da shi bane a'a wal muradu ilamullahi ta'ala fi zalika siyak wato ana nufin Allah ya sanar da shi ne a cikin wannan magana da aka koro wala yunafa annahu alayhi salatu lam yakun min ad-dunya hatta a'lamahu Allah bi kulli ma kafi anhu mimma yumkinu al-bashar ilmuhu ba ana nufin ba a sanar da kai ana nufin ba a sanar da shi ba a'a annabi bai bar duniya ba sai da Allah ya sanar da shi duk abin da zai kasance kowanne irin abu da za a yi komai da komai da hatta al'ummar da suka gabata da al'ummar da za su zo hatta abubuwan da za a yi har zuwa tashin kiyama Allah ya sanar da annabinsa amma da dai kama lailatul qadar ko ba a sanar da kai ba menene lailatul qadari lailatul qadari kaga daren nan lailatul qadari khairun min alfi shahar in kai ibada a cikin sa yafi ibadar wata dubu Allahu akbar wata dubu shine shekara 80 da uku da wata hudu waqtul fa malamai sun wasa kokalwa fi hikmati zikril adad cikin hikimar ambata wannan adadi faqila walkare al maqsudu mutlaqul kasrati abin da ake nufi ana nuna mana yawan abin da za a samu ne waqila wasu ka ce a'a abin da yasa aka ce ibada tara ta dare daya tafi ibadar wata dubu annabi Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ambata masa an ambata masa an ce a cikin bani isra'ila akwai wani mutum mai ibada yakan dauki makami ala atikihi ya dora makami a wuyansa da sauran masu taimakonsa ya shiga yaki yana yaki a cikin bani isra'ila ba zai daina yakin ba sai yayi wata dubu shikenan fa ajaba rasulullah sallallahu yanzu mutum sai a cikin bani isra'ila ya wata dubu yana yaki alkan sai yayi wata dubu wata mana za ta umarci sai annabi ya bude shi tab ina ma ni ma al'umma ta mu samu wannan mutum isra'ila da ke yayi asi wata dubu shekara 80 da uku da wata kuje ina ma mu samu annabi nan buta kala sai Allah ya ce fa kala sai annabi ya ce ya rabbi ya ubangiji manzon Allah zai tambaye annabi sai tambaye Allah ka san dabin da annabi ya ce annabi yana ko ba su Allah ya masa annabi ce ya ubangiji ja'alat ummati akthara umami ubangiji ka sanya al'umma ta sune mafi ya gajeran kwanan al'ummu domin al'ummun baya ana samu yan shekara 1000 ana samu yan shekara 500 ana samu yan shekara 600 amma mu mafi ya yawa shekara ne ba kowa yake kawa 150 ba amma wa aqalluha a'malan ko suka karancin ayyuka su suka fi karancin ayyuka ga da kwanaki ya zauna ya shu ga karancin nisan kwana ga kuma karancin ayyuka da manzon Allah yayi wannan buri yace ya Allah ka sanya al'umma ta suna da karancin nisan kwana kuma ga su ba su da ayyuka masu yawa fa adahullahu ta'ala lailatul qadari sai Allah ya amsa abinda annabi yake so yace to mu ma mun ba ka daren lailatul qadari in wasu al'umma za a samu yan shekara 1000 za su yi aiki mai yawa sosai kuma yan shekarun da aka bara nan mutanen al'ummar ka akwai dare ɗaya da in sun samu sun yi aiki za a ba su ibadar shekara wata 1000 fahiya min kasa'is hadhihi al-umma daren lailatul qadari wata keɓanta ce ta wannan al'ummar duk al'umman da suka gabata tun daga annabi adam alayhi salatu wassalam har zuwa annabi isa ba wanda suka samu daren lailatul qadari sai al'ummar annabi wa hiya baqiyatun ala sahihi kuma wannan dare wanzazziya ce a bisa ingantacciyar magana har zuwa tashin kiyama wannan dare yana nan khilafan liman qala yarfa'uha sabanin wanda suke ce daren lailatul qadar ai za a iya tura shi wani lokacin ya zo wani lokaci kuma ba za a yi shi ba saboda wata rana manzon Allah ya yi hadisi yana ce karattu li'allimakum bi lailatul qadari yau zan fito yau na fito dan na sanar da ku wanne ne da lalatul qadari shikenan fatalaha fulanu wa fulanu fari afat da annabi ya fito sai wasu daga cikin mutane suka ganta wana ma ya ganta wana ma ya ganta wana ma ya ganta sai aka shira wannan dare to amma warada bi annal ladhi rafa'at ayniha wato abinda aka cira a ce ga ranar ne kawai ga ranar guda daya a cikin shekara ita ce lailatul qadar ita ce aka cira domin a ƙarshen hadisi wannan dogon hadisi akwai inda yake cewa wa asa an yakuna khairan lakum wa asa fata an yakuna zai kasance daren lailatul qadari khairan lakum zai zama muku alkhairi faltamisuha fil asharil awakir saboda haka in za ku yi kokarin neman daren lailatul qadari ku yi kokarin neman sa a goman ƙarshe na ramadana saboda haka in aka ce an cira shi daga nan babu shi kaga shikenan ya zama a saude kenan ya wuce saboda haka hadisin da annabi yake nufin ya fito ne ya nuna musu dan wasu su gani amma kuma ba wai an daina bayyana da wannan dare ba a har yanzu yana nan illa ma kuma ba lalle sai ka ganshi bane ake samu wannan alkhairin in dai ka dace kai aiki a cikin wannan daren ko kaga wani abu a mafarki ko kaga wasu abubuwa ka samu dai abin da ake ne ba wala yata'ata ma'ahul iltimasu ba wai ana ce dole sai ka nemi ka ganshi ba a'a ba lalle sai ka nemi ka ganshi ba saboda haka daren lailatul qadr yana nan a cikin kwanakin shekara amma an fi zatan sa a cikin ramadana a ramadanan ma an fi zatan sa a cikin goman karshe a goman karshen ma an fi zatan sa a cikin kwanakin witiri a witirin ma an fitan sa a kwanakin witirin da zai zo daidai wayar sallar wayar ranar juma'a lailatul qadri khairun min alf shahr ibada a wannan dare yafi kai ibadar wata dubu shekara 83 da wata 4 saboda haka idan kai sa'a kai ibada a wannan dare kai shekara 10 kana ibada a wannan dare to shikenan ka samu ibadar kusan shekara 1000 da wasu al'ummu suke domin in kai sa'a kai sallar magariba da isha da asubahi ko bakai komai ba ka samu ibadar dare kai in ka takaita ma kai sallar isha a cikin jam'i kai sallar asubahi a cikin jam'i to za a baka ladan kamar ka tsaya ka yi kiyamul layl da ran gaba ɗaya baka bar shi ba ashe kenan kai sallar isha kai sallar asubahi ka samu wannan ibadar da ake ba ta wata kuma kai abubuwa da dama wani tabaraka wa ta'ala har yana nan wannan dare aya ko sabi da kokarin ka ina wasu malama kamar da mu wasu malama sun ce ai ba lalle sai amara sabba a kowane irin dare yana iya zuwa dalilin haka wa Allah ya koyar wa manar a cikin dare na shekara kada ya koyi da lalle da a cikin darare amma da an dare ba zai a ce da lalle da ya wuce ba dole dai a cikin darare 350 kudin nan na shekara anai ke wucewa saboda duk a mai alaya da ran ibada ubangiji tabaraka ta ya ce wato wani lokaci na karban addu'a a duk sati idan rana ta fito ran juma'a akwai wani lokaci kankanin lokaci da Allah ke karban addu'a amma kuma bai bayyana ba amma duk an karbi Allah wani lokacin ko na kai ko na kariya ko na neman wani abu ko na neman lahiya ko na neman duniya duk juma'a duniya akwai wani amma Allah ya koyi saboda duk kawomin ranar juma'a ga ya fi li ta haya jami'a wa sa'atul ijabati li juma'ati li yad'a fi jami'iha li yad'a fi jami'iha an koye wannan sa'a ta karban addu'a ran juma'a dan kai ta addu'a gaba ɗaya a ranar a wannan ranar wa salatul wusta Allah ya ajiye sallar tsakiya fi salawati cikin salloli li yuhafiz ala kulli domin ka kiyaye dukkan salloli guda biyar Allah ce hafizu ala salawati wa salatul wusta ku yi kokari ku kiyaye salloli musamman ma sallar tsakiya to sai aka ce wace ce sallar tsakiyar wasu ce asubahi a faɗi dalili wasu ce a sallar tsakiya ita ce azhar su faɗi dalili wasu ce al'asar wasu ce magariba, wasu ce isha, to an boye ne wannan sallah saboda kowa yayi kokarin ibada ya samu jami'in wa'ina salloli gaba daya. Wal ismul a'azam, Allah tabaraka wa ta'ala ya boye sunan nan nasa mai girma. Akwai ismul lahil azim, wanda duk abin da ka roki Allah kamar yankan wuka, to sai Allah ya boye shi fi asma'ihi, a cikin sunayensa guda 99 nan akwai ismul lahil azim. Shikenan sai ya boye shi. In ka ce Allahu ne, sai wani malami ya ce maka a'a Ar-Rahman ne, sai wani malami ya ce a'a Ar-Rahim ne. Ala kulli halin dai an boye wannan suna ne yadda ilijal ido, mun kai ta kokarin ibada, kai ta kokarin addu'a gaba ɗaya sunayen. Waridahu, Allah ya boye yaddasa fi da'atihi, wajen biyayyarsa. In kana kokarin biyayya wa Allah, Allah zai baka yaddarsa, zai kuma yadda da kai. In Allah ya yadda da kai, shikenan ka zama dan aljanna. To a ina ake samun yaddar Allah? Malamai sai suka ce ana samun yaddar Allah ne a gun da ake biyayya wa Allah. To biyayya wa Allah tana da yawa. Sallah biyayya wa Allah ne, ambaton Allah biyayya wa Allah ne, nafulfuli biyayya wa Allah ne, karace-karace biyayya wa Allah ne, salatin annabi biyayya wa Allah ne, tasbihi biyayya wa Allah ne, sadaka biyayya wa Allah ne, aikin haji, azumi. Sai aka ce to an boye yaddar Allah a cikin ayyukan da zaka yi biyayya wa Allah. In ka biyayya wa Allah, shikenan zaka samu abin da ake nema. Li yahrus al-abdu ala jami'i ta'ati, saboda bawan Allah yayi ta kokari, yayi ta kwadayi bisa dukkan bin Allah din. Wa garabihi, an boye azabar Allah ko kufushin Allah fi ma'asihi, wajen sabawa Allah. Saboda haka duk inda kake sa aka samu saban Allah, to an boye fushin Allah da azabar Allah a wannan wuri. Saboda haka ashe ana so kenan kowa yayi kokari ya kare kansa daga saban Allah, li yanzujir anil kulli, ya hana kansa bisa duk abin da aka ce Allah baya so, to mutum sai yayi kokari ya hana kansa. An boye fushin Allah ko ku azabar Allah a saban Allah. To in ka hada kanka saban Allah, shikenan sai ka ga Allah ya ba zai fushi da kai ba, zai yarda da kai. Allahu akbar. Wai wani bawan Allah mai ibada, bayan ya rasu sai wasu manyan bayan Allah suka ganshi a barshi. Har yanzu in an yi mafarki yana zama gaskiya, domin ar-ru'yatu salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa. Bayan ya rasu sai aka ganshi a cikin wani hali kamar baya da ya kamata a ganshi ba, sai man wanda ya ganshi ya ce bawan Allah ka mutu, ya ce na mutu. Ya ce ya nake ganin ka a cikin wani hali wanda kamar bai kamata na ganka ba, sai ce ai lahira akwai tashin hankali. Ya ce duk yadda kake zato da abin da kake tunani lahira ta wuce. Ya ce a'a. Ya ce ai ku ka aikata alkhairi, aikin haji ma, aikin haji ma ka ji ya fi sau 40. Ya ce na je. Ka yi sadaka ta miliyoyin naira, ya ce layi. Ka yanta bayi da kuyangi, ya ce duna yi. Ya ce ka yi sallah a jam'i, ka yi kaza, ya ce duna yi. Ya ce ai abin mamakin da na je gaban Allah aka tambaye, sai Allah ya ce duk bai karɓo nan ba. Ya ce to wannan rashin cewa bai karɓa ba shi ne ya ja min wannan shiru inda ne nake cikin tashin hankali. Ya ce amma dai daga cikin abubuwan da ka aikata, akwai wata rana ka ga wani abu a kan haya wanda zai cutar da mutane, wannan ka yi shi shi ne ka yi shi don Allah. Saboda tunda ka gusar da abin da zai cutar da mutane a kan hanya don Allah, shi ma imani ne, albarkacin wannan an karɓa. To shi ya sa shi malamin ya ce wa garabihi fi ma'asihi li yanzajura anil kulli, Allah ya ɓoye fushinsa a saɓa masa domin kowa ya hana kansa bisa abin da zai sa Allah ya fushi da shi. Walwali fil mu'minina, Allah ya ɓoye muminai, ya ɓoye masoyinsa, waliyinsa a cikin mumine, li yahsuna dhannu bi kullin minhum, saboda a kyautata zato a kowane irin mutum. Idan ka ga mutum yana sallah sai ka ce a wannan mutumin kirki ne, wata kila ya fin matsayi a gurin Allah. Amma Allah ya ɓoye masoyinsa, waliyinsa a cikin mumine, saboda ka kyautata zato a kowane irin mutum. Domin in aka ce waliyin Allah wanda ya jibinci bautar Allah, Allah ya jibinci kansa, to wannan mutumin babban mutum ne a wurin Allah tunda Allah ya riga ya faɗa ya ce ala inna awliya allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun ka saurara kaga masoya Allah Allah baya ba abinda zai ba su tsoro ba tsoro gare su ba za a bakanta musu ciki ba sai aka ce to suwaye waliyan Allah aka ce allazina amanu wa kanu yattaquna wanda suka yi imani suka kasance suna kare kansu daga dukkan abin da Allah baya so har aka ba da lamba aka ce lahumul bushri fil hayati dunya wa fil akhirah al bushri ya tabbata gare su a duniya da lahira suna cikin kwanciyar hankali to am oye wali mu'min sai da kyauta zato a kowane irin mu'min da gani na ka sai azan lafiya dan kaga mutun inda musulmi ne kan zumar zatan kirk alkhairi sai ce a ai wannan babban mun nafi ne san mai sa al'arba kaga zauna lafiya amma an kace a ai nafi shi a nafi shi ibada a nafi shi aika alkhairi to kaga baka sani ba watakil Allah shi wannan abun nasa da yake yi abu guda da yake sai kuna kan zaka dade kana saboda Allah shi abun da yake dubawa zuciya yake dubawa ba aikin ka ba Allah yana duban zuciya ne ba abubuwan da ake aikatawa ba li hasuna dhanna bi kullin minhum dan ka kyauta da soka kowane irin musulmi domin har yanzu Allah yana da waliyai kuma yana gudanar da abubuwan da yake son gudanarwa dan wa'annan waliyan kuma kar mu yi mamaki in aka ce masoyin Allah wanda yake jibinci al'amarin Allah Allah ya jibinci al'amarin yana taimaka masa kar mu dauka a cikin wasu mutane ne a kowane cikin kowane irin al'umma akwai waliyi illa ma malamai sun yi bincike sun ce waliyai in ka kasa su kashi 10 sai ka dauki mafi yawa a 10 nawa ne mafi yawa a 16 in ka kasa 10 waliyan Allah sai ka dauki 5 nan ka dauki 5 nan to a cikin 5 din sai ka dauki ɗaya ka sashi ya zama 6 to a cikin kashi 6 a cikin malamai ne saboda haka in ka kasa waliyan Allah kashi 10 a kashi 6 ana samun waliyai guda kashi 6 nan sune waliyai domin Imam Shafi'i yana cewa idan cikin malamai ba a samu waliyai ba to Allah ya zama bashi da waliyai kenan idan Imam Shafi'i to a cikin kashi 10 malamai suka ce sai ka sake rabawan kashi 6 a cikin kashi 10 in ka kasa shi da cina cikin malamai to kashi 6 sai ka kasa shi 2 idan ka kasa shi 2 zai baka kashi 3 to sai ka sake daukan 1 a cikin 3 sai ka sa shi a 3 ya zama 4 kaga ka raba kashi 6 ga 4 ga 2 to kaga fitin yafi yawa to sai mutane malamai suka ce waliyan Allah in ka kasa su kashi 6 kashi 4 a cikin malamai mai masu ilimi masu aiki da ilimi anan ake samun kashi 4 sai ka dauki kashi biyun a cikin nan kuma ana samun musu a cikin malamai ko ba sai ba ko da karatu Qur'ani ana iya samun walaka ta wannan saura nawa saura fu ka kashi 10 waliyai kashi 10 ka dauki da a cikin malaman ka kashi ka dauki 4 malamai masu ilimi a cikin saura ka shi to saura ka shi kuma kana iya samun waliyai a cikin kowane bangare wannan sauran kudin zaka samu waliyai a kasuwa zaka samu waliyai a tasha zaka samu waliyai a cikin masu ayyukan da kake ganin ka kamar ba mai kyau bane kowane irin bangare da zaka iya samun waliyai amma kudin cikin 10 saboda haka Allah yana dubawan wannan bangaren yana musu alkhairi yana kare musu sharri saboda wa'annan wanda suke cikin su hata a cikin direbobi idan kai shiru sai ka ji mota 12 dare ko karfe 1 tana dire to a cikin direbobin akwai waliyi Allah yana duba wa'annan direbobin saboda wannan wanda yake sa a cikin ƴan dako za ga ana ta hayaniya in ta kama za a iya zage to amma a cikin su akwai waliyi Allah yana musu abin da zai musu ne saboda wa'annan masu irin wannan zuciya saboda a cikin zuciya ne abin a cikin kowane bangare wannan fudin cikin 10 yana anan Allah ya rarraba su kuma dan wa'annan ne Allah yake abubuwan da yake a wannan bangaren shi yasa zaka ga mutum kamar baya kamar bai damu da addinin sosai ba amma in ka bata masa rai sai kaga abin da zai biyo baya marar kyau saboda Allah akwai wani tsakanin sa da Allah akwai wani abu da yake yi wanda Allah yana son wannan abin da yake yi to Allah ya boye waliyi a cikin mu'minai saboda a kyautata zato wa maji'is sa'a Allah ya boye ran da za a yi tashin kiyama fil auqati a cikin lokuta lil kaum min hada'ima saboda kowanne lokaci ka zama kana tsoron tashin kiyama kullun ka zama kana kokarin tanadi cewa yau ne za a yi tashin kiyama ko gobe wa ajalul insani anhu Allah ya boye ran da mutum zai mutu da irin jinyar da za ta samu mutum kafin ya mutu li yakuna da'iman ala ahibatin saboda mutum ya zama kullun yana tanadi saboda haka an fito kullun mutum ya zama yana tanadin mutuwa ba a cewa ga irin jinyar da zakai ba ga kwana nawa zakai rashin lafiya a'a an boye amma dai an san akwai mutuwa to an boye ne saboda kullun mutum ya zama yana kan tanadi fa ala hadha saboda akan haka bi hasul thawaba haliman qamaha walau lam ya'malha shikenan sai mutum ya zama ya samu buka ya samu alkhairinta kuma ya samu abin da yake nema koda bai aikata ba waqtul mazahib malamai sun wasa kwakwalwa fiha a cikin wannan daren lailatul qadar wai yaushe ne daren lailatul qadar a fade shi ma imamu maliki wanda muke bin mazhaban sa mu anan yamci ya ce daren lailatul qadari innaha da'iratun fil ami gaba ɗayan shekara ba a bashi lokaci ɗaya ba yana zagayawa ne a cikin kwana 354 shi ji Imam Malik kenan saboda haka kai kokarin ibada da aikata alkhairi a cikin wa'annan darare gaba ɗaya wal galibu amma Imam Malik sai ya ce mafi rinjayen daren lailatul qadari mafi rinjayen sa yakan kasance ne a watan nan da muke ciki watan Ramadana wal galibu Imam Malik ce mafi rinjayen daren lailatul qadari yakan kasance ne fil asharil awakir minhu a goman nan na ƙarshe na Ramadana kaga anan da farko ya ce shekara guda ya ce a'a a wata guda daga ƙarshe kuma sai ya ce a'a yawanci dai a goman nan na ƙarshe kaga ana so kenan gaba ɗaya kai kokarin shekara kuma in Ramadana ya zo ka zage damtse kuma in goman nan na ƙarshe sun zo ya zama barshin ka yi karanci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa in goman ƙarshe ta zo na Ramadana yakan kulle ɗakin sa ya taho masallaci ya itikafi wa qala abu hanifa wa shafi'i shi ku abu hanifa da imam shafi'i suka ce a'a ai daren lailatul qadari ai hiya fi ramadana su a fahimta sun ce a'a daren lailatul qadari ai a wata ramadana ne kawai yake la tantaqil minhu batta ciruwa daren lailatul qadari baya ciruwa ya koma wani wata a cikin wata ramadana ne wal galibu mafi rinjaya sa kuma fil asharil awakir a wannan goman ƙarshe dai anan yake inji imam shafi'i da abu hanifa washtahara zance ya bayyana ya shahara an ubay bin ka'ab daga shahararren sahabin nan ubay dan ka'ab wa ibnu abbas da abdullah dan abbas wa kathirin da yawa daga cikin sahabe sun ce annaha lailatul sabi'i wal ishirina su kuma sun ce dar lailatul qadri yana fadowa ne ran 26 daren da za a yi na 27 su wayannan manyan sahabbai sun ce 27 shine daren lailatul qadri da yake isowa kamar yadda zaka ga a wasu kasashe irin na makwabtanmu har akan yi biki duk ran 26 aka yi azumi wayewar 27 za ga an taru an cika masallaci musamman ma Niger zaka ji ana ta addu'o'i daren lailatul qadri zai wuce musamman Saudi Arabia musamman Madina zaka ga an cika masallaci wannan daren ba barci an ce ana zai wuce sun yi koyi kenan da wadan wa'annan sahabbai wa hiya lailatul lati kanat sabi'atuha waqa'at badarin abin da yasa su wannan manyan sahabbai su bai bin Ka'ab su Abdullah dan Abbas suka faɗa haka sun ce saboda wannan dare dan an yi yakin Badar ne shekara ta biyu a cikin wannan wata da muke ciki na Ramadana to manzon Allah ya yi yakin Badar ne wayewan garin 27 to tunda wayewan garin 27 annabi ya cin kafirai a Badar Allah sai a'azza Allahu bi haddina wanda Allah ya girmama addini ya girmama addinin musulunci ya taimaki annabi da sahabe wa anzala Allahu Allah ya saukar da mala'ikunsa fiha a cikin wannan madadin masu yawa su zama ƙari ga musulmi wa'ayyada hukum da ilkara kuma ya ƙarfafa wasu sashin mala'ikun ta nuna hanyar yadda musulmin za su ƙoƙo wannan yakin to shikenan tunda wannan wayewar ne sai mamai sace to dan ralle da likar ne wannan wayewar garin da aka yi yakin Badar wannan kenan wasu malamai suka ce a'a dan ralle da likar dole ne yana cikin kwanaki 30 na Ramadan abashi cikin kwanaki 30 ne shi kuma yana da dalilin kiyas suka ce bi ana adra kalmar surati la sunaka ayyami ramadana domin idan ka dauki inna anzala ka kirga kalmomi inna kalma daya anzala ka bi kirga kidan zaka sa kalmomi kalmomi guda 30 ne to tunda kalmomi 30 ne a cikin surati inna anzalnahu to kenan yana daidai da adadin kwanakin wata na ramadana saboda haka a cikin dai ramadanan yake wattafaka malamai sun hadu anna kalimata hiya hiya idan ka dauko inna anzalnahu fi laylati qadar wama adraka ka kirga idan kazo salamun hiya in kazo daidai kalmar hiya za ta baka kalma 27 in kazo hiya kalma 27 din daga ga hiya sai matla'i hiya sai hatta daya sai matla'i biyu alfajr uku kaga nan tazo kenan hiyan tazo kalma ta 27 suka ce to ita ce ake nufin dan 27 dole da ranar lailatul qadr zai wuce salamun hiya an samu kalma 27 matsala ilfajir saura kalma uku to a ran 27 kawai da ranar lailatul qadr yake wucewa wa dariqun akar akwai wata hanya ta karshe fil ishara cikin nuni anna hurufa lailatul qadri baqaqal lailatul qadri lailatul qadr 9 in ka kirga lailatul qadri lailatul qadr za ka ga baqaqe lailatul alqadr baqaqe ta fisu salat maratin an fadi lailatul qadr a cikin inna azna ka uku lailatul qadr baqaqe lailatul qadr uku to idan ka baka sai da daren fikai cewa ran 27 a wannan lissafi wasafin fisatin bisabat washinna kila an bar ahal kashmi an samu labari daga wayannan mutanen nan Allah yake ya musu abu tabduha bi awal shahr min ayyam al asbu'i su kuma sun kiyaye dan lailatul qadr ran aka kama azumi walgwadan da ka kama azumin to walgwadan za su buga su fi da daren lailatul qadr fa an abil hasan shali akwai sharawali wanda ke fasahat hasan fadadan yace in kana awwaluhul ahad idan ya kasance shekarar an dauki azumin ramadana lallahi in dai lallahi aka dauki azumin ramadana a kimiyar sa yace to daren lailatul qadri zai zama ran 28 ramadana wayewar 29 wannan shine daren lailatul qadri idan kuwa shekarar an dauki azumin lallitin yace to daren lailatul qadri zai zama ran 20 in kai azumin 20 wayewar 21 shine daren lailatul qadri awi sulasa idan kuma shekarar an dauki azumin ran 30 to idan kai azumin 26 daren na 27 shine lailatul qadri awi arbi'a idan ku azumin wannan shekarar ran laraba aka dauki azumi to idan kai azumi 18 wayewar 19 nan ne daren lailatul qadri awi kamis idan ku shekarar ta da ran alamin aka dauki azumi irin bana to idan kai azumi 24 daren zai zo na 25 shine daren lailatul qadri awi juma'a idan ku ran juma'a shekarar aka ci azumi to idan kai azumi 16 daren da zai ka na kai shine lailatul qadri awi sabti idan ka shekarar an dauki azumi ran asar ne to idan ka azumi 22 daren 23 shine ina Allah ga shi akwai abin da dama malamai suka yi ta bayani a ciki ya habbul isnain wal jumaa muwaidika wallad wal arbi'a dai li tabidika bi kalis sabt haybi ya kamin saidika ka bada salatan layal qadr ma saidika fa idza kana awwal shahr shi a wannan rabzin da yayi idan ya kasance farkon wata ramadana in ya zama litinin aka dauki azumin shekarar ko ko juma'a an dauki azumi litinin ko dan juma'a to zai kasance kenan daren lailatul qadr ran 20 ne wayewar 21 ramzuhu shine ya habba ya goma ko alif daya ha karami takwas ba biyu shi zai baka 21 bil jumal in ka buga su a wannan lissafi awil ahad idan kuma shekara an dauki azumi ran lahadi ne ko ran laraba to fa 29 daren lailatul qadr zai fado ran 29 ramzuhu dayya dayya damal hanu tara ne yawa goma ko huwa to in kaji an ce dayya ayyar guda biyu ne dayya in kaji an yi karfi a baki tara ga goma dayya ya zama 29 awi sabti idan ku asabar ne fa to fa 23 kenan za a bada daren nan 23 ramzan sa abugu shine zai baka bakali kali ba biyu kalai irin ga alu daya ga biyu ga tun ga zama 23 au kamis dan ku alamin fa kamsun da daren 25 ramzan shine habi habi ha babba biyar ba biyu sai kuma ya au sulasa fa sab'un 20 to hare wal mashhur amma bayyana magana mafi bayyana wanda aka hade gaba daya aka hade duk abin da malamai suka fada suka ce fi alisnatul ulama al hadisi magana da tafi shahara a bakin malaman hadisai na duniya annal galiba mafi rinjayen daren lailatul qadari kaunuha bil ashar al awakir kawai an bashi malaman duniya na hadisi sun yi ittifaki sun ce daren lailatul qadari kawai a goman karshe kawai sai zama kar ma ka sha wahala in dai goman karshe tara marana ta zo kawai ka nemi daren lailatul qadari kuma ko ka ga wani abu a idonka ko kai mafarkin wani abu kai dai kai ibadar Allah a ciki kawai ka samu wa annaha fil autari bayan a goman karshen ne kuma a samu wuturi in 20 tai sai ka ce 21 23 25 27 29 kwana biyar a cikin goman karshen ma kwana biyar zaka nema akwai shahararren malamin nan wani waliyi wanda ake ce masa Ahmad Zarwaq da wasunsu yace la tufariqu laylata jum'atin min awtar akhir shahr daren lailatul qadari baya rabuwa da jumma'a wayewar jumma'ar karshe amma na goman karshe idan ka samu goman karshen wayewar garin jumma'a wacce daga ita ba wata jumma'a kuma ta zama wuturi jumma'ar karshe wayewar jumma'ar karshe kuma ya zama ko 21 ko 23 ko da 5 ko da 7 ko da 9 in ka in dai ya zama wayewar karshe jumma'ar karshe to anan zai wuce wana hawu haka misalin wannan an ibn al-arabi akwai ma shahararren wali an da ake masa ibn al-arabi kulu cewa shi ma haka ya fada laysa fi halaylat qadr inna al-alf shahrun la budda fiha min laylatul qadr saboda haka ba makawa dai laylatul qadri yana nan a cikin kwanakin shekara ko a cikin wata ramadana ko a cikin kwana goma ko ku a cikin wannan wuturi wama adare kama laylatul qadr ko ba a sanar da kai ba daren laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr daren laylatul qadr yafi ibadar wata dubu Allah ka samu dace na'am dalilin da ya sa wannan dare ya zama ya samu wannan matsayin tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha bi'innahum fi salamun hiya ta mafaja al-mala'ikatu ma'iku tanazzal sunna ta sauka an kafe ta ce mala'iku sun sauka fiha cikin wannan daren war-ruhu kuma da wani babban mala'ika ko kace jibrilu ko kace da wani mala'ika wanda ake ce ma ar-ruhu ya wannan dare ya samu matsayi ya samu daukaka saboda yawan saukar da mala'iku suke a darare ba dararen da mala'iku suke sauka su cika duniya irin wannan dare a cikin ma bayan mala'iku sun saukar har akwai jibrilu bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu ne min kulli amrin suke gudanar da kowane irin al'amari karahu lahu fiha wanda Allah yake hukuntawa litilka sana abiza wannan shekara ila qabil har kuma zuwa shekara ta gaba salamu aminci zaman lafiya ya tabbata hiya a wannan dare na Lailatul Qadr hatta matsala al-fajr har lokacin da al-fajr zai fudo saboda haka idan al-fajr ya fudo shikenan daren ya wuce mala'iku shine malamai suke ce a wannan aya akwai idinabi in kace tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sauka ai mala'ika jibril ma mala'ika amma sai aka ware aka ce warruhu da shi jibrilun koko da wasu nau'i na mala'iku Allahu akbar to abin da yasa aka ce mala'iku suna sassauka isharatun ila annahum yanzuluna da'ifatun ba'da da'ifatin mala'iku suna sauka ne wa'inan yankin insa wa'inan dubban in sun sauka sai kuma duk Allah ya umarci wasu su sake sauka sun dinga sauka kenan ba za su dinga sauka ba har al-fujr ya hudo shikenan idan sun gama sauka an rawaito idan lailatul qadr ya kasance mala'iku za su sauka har mala'ikun da suke zaune a sidratul muntahi magariyar tikewa inda annabi ya isra'i da mi'raji wa jibril alayhi salam mala'ika jibril shi ma zai sauko wa ma'ahu arba'atu uluyatin tare da jibril zai sauko da tutoti daban-daban guda hudu idan mala'ika jibril da sauran tawagar mala'iku suka sauko da tuta guda hudu sai a kafa tuta daya a kabarin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kafa tuta daya a Baitul Miqdis masallacin Qudus a kafa tuta daya a masallacin Ka'aba a kafa kuma tuta daya a Duri Sina gunda Annabi Musa alaihi salatu wasallam yayi magana da Allah wala yada ubaitan kuma a wannan daren ba za a bar gida ɗaya ba ko kwadaki ɗaya inda akwai mumini namiji ko mumina mace sai mala'ika ya shiga wannan gidan ko wannan ɗakin ya yi sallama a mutanen gidan wa yaqulu idan mala'ika ya shiga zai ce ya mu'min ya mu'minatu kai mumini namiji alamu yaqra'ukum as-salama mai aminci yana isar ku sallama akwai wa'inda wa'inan mala'ikun ba za su yi sallama ba a cikin wannan dare wanda ba ku ba za su masa sallama ba illa ala mudmin kamrin subhanallah sai dai a wanda ya dawama yana shan giya bai tuwo ba mala'iku ba za su masa sallama ba wa qati rahimin sai mai yanke zumunta wanda zai ce ba ruwansa da dan uwansa ko ku ba za su yi magana da dan uwansa ba ko ku da dan uwansa musulmi shi ma ba za su amsar wannan sallama ba wa akilu lahmi kinzin mai cin naman alai dan mun ga cin naman alai wannan mala'ikun ba za mu sallama ba wa an anas an karbo hadisi daga anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da aminci ya ce idza kana lailatul qadari idan ya kasance wannan dare na lailatul qadari ya shiga nazala jibrilu mala'ika jibril zai sauka fi kabkabatin min al mala'ika a cikin manya-manyan rundunar ni na mala'iku shikenan za su na salati suna tasalimi ala kulli abdin qa'imin bisa kowane bawan Allah wanda yake tsaye yake bautar Allah au qa'idin ko yake zaune yake bautar Allah yazkurullaha ta'ala inda yana ambaton Allah ko kana zaune ko kana nafila ko kana sallah ko kana tsaye sun dinga maka addu'a suna neman maka gafara waruya arwatu annal mala'ikata cewa mala'iku a cikin wannan dare na lailatul qadr aksarin adil sun bewa kan wannan duniya saboda haka idan ran lailatul qadr ya zo ba gunda zaka taka ba mala'ika a wannan gurin ala kulli halin ana kwadaitar da mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu karancin shekaru masu karancin karfin ibada mu yi kokari mu dilmiyar da kokarin a cikin kwanakin shekara musamman ma ramadana musamman ma goman ƙarshe saboda mu samu alkhairi mai yawa domin mu samu abin da ake nema wanda Allah ke bayarwa Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah kiyaye mana sharrin duniya da lahira abubuwan da muka faɗa dare Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya ƙarfafa musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai falada da ake samu a wannan wata mai alhurma Allah ka kasa da mu Annabi dai ya riga ya ce duk wanda ramadana ya saume shi bai yi kokari Allah ya fi masa ba dai wannan to nisantar rahamar Allah ta tabbata gare shi to Allah ka ba mu alkhairin duniya da lahira ka ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka shehunanmu da alkhairi wannan kunci da ake ciki Allah ka sassauta mana ka ba mu da mana mai albarka marasa lafiya da rashin lafiya da mai su Allah ka ba su sauki mu da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya albarkacin wannan wata albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi salata annabi goma goma آيات الكرسي دل قد جاءكم الله كارم غبايا الله لا اله الا هو سنة ولا نوم له ما في السماوات والارض جبدهما وهو العلي العظيم لقد جاءكم رسول الله قل هو ده بسم الله مرة أخرى الله سبحانه الله سبحانه فلكي دنا الفاتحه ده صلاه الفاتحه اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره